su dai masu bukata ta musamman din wato da kafa su sai da ko suka kara da wasu cikin fada jiha da nuna fushin su da masu ke gabatar da kokin su a gaban gwamnatin jihar Ahmadu Murfin Tiri wanda babban Hafsa a gidan gwamnatin jihar Farfesa Mazuwar Gida da ya wakilce shi na kasasun sun kokoka ne game da abin da sai kira shakulatin bangaro da suke zargin cewa ana nuna musu
zuwan na yau nan mun ba mu so mu zo muku a cikin form na zanga-zanga ba mun so mu zo gujen ku akan ku iyayenmu ne ku abokananmu ne ku ƴan Najeriya ne mu ƴan Najeriya ne Allah da ya ga dama ya ba ku lafiya shi ya ga dama ya sa mu a wannan condition ba zabi muka yi ba da ana zabi da ba mu zama haka ba da kuma kudi yana saya ni particularly na san da ba zan zama dictator ba I'm sure so abunda muka bi matakan da muka bi da muke so mu don ku lokacin da gwamnatin nan za ta zo a kama magana campaign muka dauki wuka muka caka mu kanmu muka bar magana APC ba abunda ba mu sha ba
su haka ni sunana Aliyu Muhammad Abubakar ni ne chairman na kaza na mu bulo mun zo nemo incin mu ne daga sama kafin mu koma gida mu sake nemo incin mu a tafi na farko daga cikin na kaza sun mu akwai masu karatu sai dai mu ji an dauki aiki ba a bamu na biyu sun ce za su bamu SA da sauransu babu shi kai in ce ma in fad welfare bangaren mu babu shi to wannan hakoki
to wai ko me yasa wasu kungiyoyin kare haƙƙin bani adama suka mara masu bukata din a wannan fafutukar da suke yi Kwamalar Abdulsalam Abubakar wannan rajin kare haƙƙin nan adam ne ya bayyana dalilan su na shiga wannan jerin gwano
should be any violation of fundamental rights na citizens especially vulnerable kamar wannan to saboda haka idan muka yi la'akari da section 42 of 2 of the 1910 constitution ya ce no citizen shall be subjected to any disability or deprivation merely by reason of the circumstances of his birth saboda haka babu wani dan kasa da za a iya sa ware shi daga cikin wasu abubuwa da ake mora na arzikin kasa kamakon wani illa da yake da shi na halitta wannan shine kun sashi na 42 mai karamin lamba na biyu na constitution yake faɗi to saboda haka ina fata za a yi la'akari da wannan sashi mutanen ne ya kamata mu a ce wani su commissioner ne ya kamata a ce wayan su SA ne ya kamata a ce wayan su suna cikin gome house na cikin tutun goma ko tsaye saboda haka ban ga dalilin da mutanen nan za su rubuta takarda ba su eba su yi ma gwamnatin jihar Adamawa
to sai dai kuma da yake mai da jawabi a madadin gwamnatin jihar manzo na musamman da gwamnatin jihar ya turo Farfesa Mazuwar Gida do ya roki na kasassun nema da su yi hakuri tare ko da bayanin cewa gwamnatin jihar Adamawa na kokari domin share musu hawaye
kuma wani disability din zai zo zama masa ma ability
insha Allah
ai yanzu a World Cup the number of medals wanda na kasassu suke samu wa Nigeria ya fi wanda suke da 100% medals suke samu wa an kuma muna alfahari kullum mun ga su a television suna representing naku so kar ku ga kaman an denigrate naku ne yanzu governor yake zo in ba ku hakuri karshen shekara ya zo gobe za mu je coronation annuma yace yana nan akwai mutanen da ya ba su appointment yanzu haka suna live yana ganin su shine yake zo sami executive mu shirya da ku after new year an shiga new year ku zo formally as the courtesy call duk koki koken ku kai as the leader ka zo ka karanta wa governor
imagana ka
koma da menene yanzu ko lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kaya tsakanin waɗannan nakasassu da kuma gwamnatin jihar Adamawa Ibrahim Abdul Aziz Sashin Hassan Murar Amurka daga Yola a Najeriya.